Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Ta da kai ta kai kafa shida
ai to ta kai ta kai ba haka ne kawa ba
da ne da kai dan yanzu na hango kai daga can
kuma ke ga na'ura na dauka tunda ke ga tana motsawa
na'ura ashe tana dauka da nisa
eh tana dauka
to barka mu da wannan lokaci
to barka kai yau malama Grace
yau corona
kai
ya ka kira ta ne ya aka sakkutance ta
abin ga na mamaci na mamaci mata
yo corona ta samu ya inda muke dauko gabu a bari ya huce ba office bane
can bayan gida ku gabu ne
ina ma za su gabu
wai malama alheri wai son da ke tambaye ki shekarun ki kusan 15 Amurka ko abin da yafi haka wai kin taba samun irin haka
ko kuma taba samun wani abu
makamancin wannan
kaga dai nan kasar duk lokacin da aka yi harsashen cewa za a samu wani canjin yanayi musamman dai batun dusa kankara nan da akan yi na tuna shekara ta 2010 an yi wata dusa kankara da aka kwana hudu ba zo office ba
to
duk lokacin da aka harsashen mummunan yanayi irin haka amurkawa za su fita ruwa ne toci lace batiri ne menene za a saye shi dai na fitan hankali ko da taka kama ba za a fita ba
to
amma irin wannan ina tsaman ko da dadu ma ba su taba ganin wani yanayi irin haka ba
to kizan satin da ya gabata mun ce akwai layi wai wurin sayan kayayyaki kamar ruwa ko wani abu to yau ke sai da layin yake wai layin shiga ma shagon yanzu ba bari za a yi ku shiga kamar da ba dazu na hango Aliyu Mustafa
wani shago ba na farkon da je ba koro shi aka yi don layin ya ta maciji aka gabata ba shiga shagon ma ba zai yiwu ba
kami a kan gare shi lokacin rufewa ya yi wai ka samu ma shiga shagon yanzu da yanzu ba sa bari a shiga da cinkoso
saboda ka'ida
sai dai a shiga mutane
kalilan su fito tukuna waɗansu shiga
to shiga din ma wai
makon da ya wuce ka tuna makon da ya wuce muka yi magana ka ce ba ruwan sha a gidanka sai kuma ni ne karambani na ce haba wa ai ruwan sha kawai na ce an kusa da ungoma akwai wani katon fara shago da na je na so kori kura guda
aiko ke taimaka
na sai ne ina baka labari daga tashi aka ce sa kai yafi bauta ciwo daga tashi office zai shiga bauta sai na miƙe shagon nan
to
da na miƙe shagon nazo dai na dauki yar kanwata da take nan dan ta dafa mun tunda ni ya muka yi maso ruwan da yawa kai ba maso ma a kori kura guda
kwarai da gaske
shikenan da muka je muka shiga da farko ne da muka shiga irin abin da ake dauka a sa kayayyakin nan
wanda suka ce ba card din
nan yawa na card din nan ba shi ma kwata-kwata a waje to sai zama sai na zo ne mamaki na ce wannan shagon dai ka tan fara shagon nan ban taba ganin an rasa komin yaya
shi ne
wanda na sani dai ga banda motoci dai a ce wannan ba wannan abin sa kaya sai muka shiga ciki sai muka fahimci cewa ashe mutane ne suka cika a wurin suna ma layin biyan kudin kaya to saboda haka sai in kana son wannan card din sai ka jira wani ya zo ya soke kayan shi sai ka karba to sai muka muna bi sai muka ga tana fitowa mu ma muka bita nace mata bita muka je muka bi muka dauka da muka je muka ga layi ya juya ya ƙara juya ya ƙara juyawa na biyan kuɗin kawai tukun kafin ba mu san wurin ruwan da muke so sai nace mata kinga ba za mu tunda wannan wurin kusa da gidanmu ne duba agogo duba waya ki kiga karfe nawa suke budewa da safa ta duba ta ce karfe 9 nace to 8 da rabi za mu bar gida dan daga nan gida ko kafa muka taka minti 10 mun isa balle muka shiga mota minti 2 minti 5 mun isa wurin sai nace mata 8 da rabi za mu fita dan yayiwo akwai iri-irin mu da kuma suna cewa mun fasa yau sai gobe to na gaya maka na sanyin da muka bar nan 8 da rabi
da safe
da safan muka isa wurin cikin minti 10 daidai ana sauran minti 20 a bude shagon layin a wajen da muka gani ya kewaye shagon ya kare kewaya da ce mata
wai abin da ake cewa komi sammakon ka in ka san mutu wani akan hanya kwana
ajiya ko wani suka kwana kan hanya na dubi nace ba za mu hakura kawai nace to bari mu shiga ko dan mu bada labari ma mu a office
gaskiya
mu zo mu bada labari muka shiga minti nawa zai dauke mu shiga ma tukuna shagon da dai aka bude to layi na tafiya da cikin minti 30 muka samu shiga nace to bari in gani sai nace to wai mu yan dabara nace bata doki sai da zamu mu fara zuwa wurin ruwan nan in muka je wurin ruwan muka dauka sai ke ki dawo ki shiga layi
kafin ni je haka
wuraren abubuwan da zamu dauka a can su ma kowa da dabaran shi da muka je wurin ruwan sai muka ga sanyi ne ni da nace zan so maka a kori kura sai na je na iske guda bibi ake badawa great bibi ake ba mutane pakit bibi pakit to Allah ya sa dai da yawa pakit guda 140 ne a ciki kwalba 40 ne a ciki sai nace to mu ma muna da karin wayoyin mu dauko taki card din daban dama ke gidanku daban ni gidanmu daban
shikenan
daban muka je wai ana tambaya mu to ya ne zamu mu biya muka ce mu fa Najeriya muka fito muna da wayan mu sai muka fita na bata katin da katin dan wancan wurin sai kana da katin ba sai yanki sai ya
shagon ba
eh shagon na bata katin shagon na bata kudin katin biya nace ki biya in kika in kika kika daddora kayan ki kina san kina kewayawa
sai ki
bani katin
kware ku
to haka ba muka samu muka guda hudin nan
to ai ake sai in muna haka kizan din Najeriya aka muke kwariki a kowane shagon ake dankin koso domin je da ni da Hafiz ba to sai da zuwa sai nace sai mun kai dabara sai da zuwa da shigan mu shagon sai Hafiz ya shiga cikin layi dan ko da muka je mutan ko ana zaune lafiya to ba wai sayan kayan ba
biyan ne irin wannan manyan shagunan masu rahusa
to da zuwa sai nace Hafiz sai shiga layi
kai
shiga layi eh an jaya
kamar
eh ni gaba sai na dawo sai ni shiga inda yake
eh shi kuma ko ba sai no ya
wannan da dawo sai muka biya kudi sai gaba
ko nene yana koya mutane dabara
bale dan Najeriya kuma
to jama'a Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan wannan corona
to wallahi
bari mu bika waɗannan gaishe da ke hannuwan mu da farko muna da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Yusuf Gololo garinku ne
eh jihar mu ce
to ina Gololo ina ne san Gololo da sanyin nan
akwai dan jayawa don Gololo tana wajajen gabacin jihar Sokoto mu kuma muna wajajen yammaci haka
to wannan wasiƙa ta fito daga hannun Yusuf yace Yusuf Bazuka mai leda Gololo yace salamu sashen Hausa na muryar Amurka ku mika min gaisuwa zuwa ga Muhammadu Awaisu Kafinta Gamawa da Abdullahi Yelo Tarajim da Bola Kwalo Kulamari Allah ya sana faɗi wannan ba dan Sokoto bane ko da Kabiru direba Jaliya da Mamman Adahama so hana ganin laifi
haka take
garin Alhaji da Dantala mai Arsenal Balangu da Ali Karo Wanzami Rani ko rani ne ko rani ne da malam mai zanen hula Gololo hamma da ni lamba ta fita ta samu shiga da Grace Alheri da Baba Yakubu Makeri hatta ma kai da Mustafa Faruk Sanyin na
masha Allah
ashe ka san da sanyin na zai yana cikin gazaure to da fatan kuna lafiya muna lafiya dau
To a gaba kuma Sadiya Musa ce ta aika da nata sakon anan filin abar Yahuci, inda tace da Allah tana son wannan filin ya isar da sakon fata alkhairi zuwa ga Maryam yar Fulani daga kasar Saudiya, sai Zainab IDB daga kasar Iraki, sai kuma Zainab Bilyamin Abdullahi da Ramatu Garba da Dinta Aliyu Zurmi, wato Zurmi kenan ta jihar Zamfara, sai kuma Zainab Babaji da Jos, wato Zainab kenan tamu kenan, na'am, sai Fatima Musa wada Barikin Ladi, sai Shamsiya Hamza Ibrahim Jos da Zainab Ibrahim Musa wada Barikin Ladi da Jummai matar Sani Mai Manta Barikin Ladi da Murtala Faruk Sanyin na to ni malamba ta ta
ta ke lokaka ta saki fitowa,
na'am, tace da fatan sun ji kuma suna nan lafiya. Mai gaishe su Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan.
To malalla, tun daga Afghanistan. To malalla, da fata kuna lafiya. To sai kuma wannan wasiƙar gaisuwar fata alheri ta bare Yahuce da ta fito daga hannun Mrs Breska das maman Sami zuwa ga Malam Nuhu Sama'ila Nazari da Reverend Iliya Nakwari, da ko Nakwari ne Allah ya sa na faɗa daidai, da Malam Isti Musa Sama'ila Rataya da Mr. Musa Ayuba Laslimbo, sai Mr. Kefas Leka da Mr. Ibrahim Hussein Idrisu, sai Mrs. Sannatu Atiku da Malam Usman Baban Salama da Malam Musa Adamu Koli, sai Mr. and Mrs. Ishaya Aliyu Nakwari da Mama Elizabeth Delhatu da Reverend Ishaya Garba, sai Mrs. Sannatu Awari, Allah ya sa na faɗa wannan suna daidai, da Mrs. Doris Obadaya, sai Mrs. Rebecca Turaki da Mr. and Mrs. Dauda Tanko da Mr. and Mrs. Levi Barka, sai Malam Musa Dauda da matarsa Alisa da Malam Garba Leku, sai Mrs. Salamatu Dan Juma Mani da Mrs. Abisha Yahaya. Gaisuwar a bari Yahuce zuwa ga Malam Iro Mamman da Mrs. Rahila Adamu Bawa da Mrs. Lydia Mairo Yakubu Usman, sai Elda John Umaru da Professor and Mrs. Dan Kure. Gaisuwa a bari Yahuce zuwa ga Reverend Sama'ila Jafun da Mrs. Zulai Saidu Fishere, ko Fishere ne ko Fishere ne, da Malam Dumbulin da kwanansa, to ban dai sani ba, to dai da Malam Dumbulin, sai kuma Na'ilu Ahmed, daga ƙarshe tana gaida Reverend Audu Bakwai babban da.
To sai kuma gaisuwar filin a bari Yahuce daga Muhammad Ahmad Usman Tungar Makir, ya ce da Allah yana so a isar masa da sabon fata alkhairi zuwa ga Usman Mani Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa, ko kuma mai nika ne, to Allahu a'lam. Sai Sadi Energy Tandari Potiscom da kuma Garba Sabiola Gashuwa da Bala Muhammad Dambam da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa, sai Muhammad Habibu Abubakar Gombe da kuma Lawal Hambali MK Dan Silva, sai kuma gaisuwar a bari Yahuce zuwa ga Ibrahim SD Kusfa Zaria da Ibrahim Salihu Dan Kaduna, sai Jamilu Musa Sabon Layi da Ashiru na Goma Ruwan Baure da Alhaji Mele Yusufari da Comrade Ibrahim Musa Maiduguri, sai M Baban Yusura Gusau da Abubakar Baban Rabi Sarina, sai Alhaji Suleiman Mai Wake Jikas, Alhaji Muntari Mai Shago da Wakin Basa, ƙarshe ce da Comrade Kadiru Rabi'u Faskari.
To bari mu rufe wannan babin da na musamman ne muka bari, za mu rufe wannan babin gaishe-gaishe da shi. Gaisuwa ce ta da fata alheri ta murnan ɗaurin aure da za a yi sati mai zuwa tsakanin iyalan Alhaji Ashiru Auta da kuma Alhaji Muhammadu Sani Kanya, waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Mustapha Ashiru Auta da to ko Fahasiya ne Muhammad Sani, ba Shamsiya ba ne dai, wani abu ne na Hasiya. Ba na Hasiya ba ne ko
fa ne, kamar F ne wannan aiko.
Ko Fahasiya Muhammad Sani, to amarya dai sunan naki wani salon rubutu ne aka yi amfani da shi, da sai an yi da gaske a san menene ake nufi da harufan farkon. To da fatan dai an gane waɗanda ake bayyana, Mustapha Ashiru Auta da Fahasiya Muhammad Sani, waɗanda za a ɗaura auren su ranar Asabar 28 ga wannan wata da ƙarfe 2 na rana a masallacin babban masallacin Kofar Fada Kanya karamar hukumar babura da ke jihar Jigawan Najeriya. To ka san nan rahoton da muka dauka ranar Laraba
na'am
daga jamhuriyar Niger
hey.
Daga cikin matakan da aka dauka a jamhuriyar Niger akwai ka san da duk duniya an fara da anan Amurka an fara da han taron da ya kai 250 aka zo aka koma 50 aka komo 10 to yanzu ma ana kowa mai gaban kanshi shi yasa kaga yanzu ratan mu da kai muke wannan
a kwarai gashi
kafa
da nisa
kafa shida
da nisa
kafa shida hango ka nike to a Niger da aka ce ba taro ko na bikin suna ko na wata mata da aka ce wanga batu da sake wanga batu kaga ko gida ma zaka shiga gida iyalin gidan ma kawai ai sun kai 50 a ce ka a tare mutane 50 ya ne za a bukin aure da sai menene to kaga dai ga bukin aure
a ga bukukuwan aure
ke bukukuwan aure an yi gayyata to Shamsiya da Malam Mustapha Angon ki Mustapha daga nesa ne zamu zo wanga buki ko ya za a yi kowa kafa ta shida
to koyo ma na ji majami'u da bankuna ma suna daukan matakai a Najeriya yana cikin na gani a labarai cewa bankuna da majami'u suna daukan matakai na hana cinkoso kamar ana wasu wurare ana takaita adadin waɗanda za su shiga a lokaci daya duk da yake dai ana kokari a ga cewa kowa ya samu biyan bukata to amma dai ai ba ma sai an tilasta maka ba kai ma kanka ya kamata ka dauki
wannan matakin da zaka ci
mutum kanka kwarai da gaske
to Allah ya sa mu ga bayan wannan
to amin yau ina ke dai yau labari ne zan baki da masu saurare inda ya shafi wasu mutanen da sun kai kowa
tunda ka ji ana batun ma'aurata za a
ma'aurata ne
ai ya sa ka tuno da wannan labari
kuma ni ban ma san wanda ya wannan ganin gambiza ba don ta yaya za a yi bagobiri a aure babarbariya
ai abinda ake magana kenan
ganin gambiza kenan
one nation
sai gaskiya ne amma wannan kowane da mugun halinsa
ke ga ai wato
yanzu aka hada waya da baka da ja ai kina gani tsatsin wuta yake ko amma in ka taba bakan baka jin komai ko to wannan da ja da ja ma aka hada to Allah zai tuba to ya abin zai kasance
sai me ya faru
wato kin gane wai shi bagobiri ne sai je shi auro wata babarbariya
to fa
to dai auro babarbariya kin ga tun nan dai an dai ya gamin gambiza dai
inji ka
eh to gamin doya da man to mi gamin bagobiri da babarbari tun da duk masu mugun hali ne
mun sati bai zuwa ku zo ku rama
ai ne nake rama
a ina sati bai zuwa ku zo ku rama
mun na yi shiru kwana biyu sai suna ina jin su
ai ina jin su sati bai zuwa ku zo ku rama
to wato ana cikin haka to irin sai yanayin rayuwa kin san rayuwa sama da ƙasa ne to sai shi bagobirin sai Allah ya jarabe shi da dan kare tattalin arziki haka yana da abun hannunsa to amma sai duniya ta zo ta yi masa abin nan da ake kira kullin minti kin san kullin minti ba ki san kullin minti ba amma kin san ana sai da minti ai za a mutse nan bangare
a mutse haka ne ko na laure
wato haka duniya ta yi masa
ko ina ba daɗi
an kulle shi ta ko ina
to fa
to yana nan suna cikin haka a dai abin yana ta bata hakuri wanci kiya ku tana a wani kakkada mu ai na san in kana da zakai ne ana nan dai har suka fara ganin laifin juna to rane ya fita abin da ya kai mai kraya rasa mai yanda zai yana fita haka sai ya hadu da wani da suka taba zama makaranta cancan da tun secondary school ina ganin shaka da babban mota haka ta motar ma ta dauke masa hankali ma da bai ko ganshi ba sai yana kallon motar sai ya ga wanda ya hito cikin ta haka sai ya ga ashe abokin karatun
shi lalle kan
sai ya je ci wani kana nan sai ya ce Allahu ashe wani kana kana nan ya ce ina nan wallahi ya ce to ya abin ya ce to wallahi wani an duniya kai dai sai dai Allah ne ya sauke sai ya ce ya na san aida kana dan kasuwanci to ka san jarabawa ce abubuwan su to sun da abin nan sai ya ce to shikenan bari ba za a rasa yadda za a yi ba sai ya ce amma dai yanzu domin farawa sai dauko check sai rubuta mai check na naira miliyan 10
to fa
sai ce kaga don a dan fara yanzu ka je ka fara za mu yi maka don yanzu akwai abubuwa da yawa gaba na bari in na zama settle ko da na koma zan kira ka sai mu san yadda hanyar da za a bi sai ce ta shikenan nagode sai to isko babarbara mata shi yana zuwa sai ce mata to ke yace yau wallahi akwai abin farin ciki tace kai yace Allah ko ce ya aka yi tace to yace keji 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 wallahi ina fita sai na hadu da wani wanda kika je ina baki labarin cikin abokanin makaranta sai ce eh gaskiya ne sai ce yace wallahi kuma yace yanzu dai garin me kike so sai tace a ya akai ne yace a garin me kike so dan me dan me kike duk garin bukatar ki
aha ta ta ta
sai ta lista fa mi sai ta lista wani ce duk bukatun da ke wadi doka su kawai an yi in kina da wasu ke kara yace mata kin ga check ya bani check na naira miliyan 10
to fa
a fara
wow
sai tace wow ah lalle lalle wallahi yace in kina da wasu karo ta koma kara kin san babbare babbare da son banza sai ta koma kara ta koma kara yace to alhamdulillah yace yanzu kin gani yanzu kin ga in nayi niki wannan ni na ke kaza zan je a taimaka ma al'umma kaza sannan kasuwanci na zan farfado da shi da kaza kaza kuma sai mu taimaka ma ƴan uwa da ni da ke saura abin da ya rage ina son da yadda Allah sai ya dan karo aure sai ta ce mai to shikenan in ga check din yana bata check din ba su da komi ba ba su da yau ba su da gobe yana miƙa mata check kawai sai ta sashi a baki ta kawai ta haɗe shi
dan da kawai
a ce za a yi mata duk abin da
shikenan duk kowa a cikin
arasa a samu arasa
a cikin mata zama cikin talauci
barbare barbare sake
to sai ka bada ka ci zama wani labarin
to wai an ji wai yanzu in kin kika samu kanki a matsayin wannan bagobirin ya zai wai ya zaki ni ga gaskiya ni ne ko tana sashi a baki zan cike wuta
ka ta hadiyewa
haba ai ko ranta ko cikin nan tunda babbarbara a warware ya ce da babbar lata nace ina iya hakuri
ina wanda ake rike mata ciki a ce kamar in ka shake din yanda za a rike ka ai ta baka dunduwa to sai aka babu labarin wani shi kuma shi ma tsogo yana ta tattalin kudin shi komai haka da yana tara kudin shi sai zai mutu yasa zai mutu ya ce ba matan tana yana son ta mishi alkawari guda daya tace haba kowane ilin tace yace ta rantsi tace menene kuma tace ta rantsi sai yace to shi abin da yake so in ya mutu abin ne shi da kudin shi
a to ha kuma ta riga ta yi alkawari
tace haka yace yace abin da shi da kudin shi tace shikenan saboda bai yadda da kowa ba ma shi bai aje kudin shi banki karkashin gado yake ajewa shikenan mutum nan yazo ya mutu shikenan da yazo ya mutu sai kawai aka tare ana dai zaman makoci shikenan aka sun riga sun san tazo ta ga musu yadda aka yi aminanta na kurkusa sai shikenan sai suka kara tambayan ta yanzu da gaske za ta bashi kudin tace ai ta riga ta mishi alkawari shikenan sai ta nada wani abu haka dai kamar wani dan akwati haka nan tazo ta saka aka za a rufe tace a saka a ciki aka saka aka duk abin da za aka rufe a ciki shikenan da tazo ta zauna sai kawanta suka ce hauka tace tace ai ce ta rubuta mishi in yaje can sai
shikenan ko
Corona ya kuma sa mu ga bayan corona lafiya.
Amin summa amin.
Da alheri.
Da alheri.
da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Shirye-shiryen VOA Africa daga Yamai.